Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 2531 da kuma 49. Masarar ma jamhuriyar Niger kuma za a yi kama muka tsiya ta shoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a FM Nomad FM da Londoniya da tashar mutaviya Afrika akan mita 102.5 zanga FM a birnin Yamai. A gane kuma ana jin mu a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe. Muna nan a viewhausa.com ko sashenhausa.com. Masara assalamu alaikum barkamu da warhaka Abdulaziz Adili Toro ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau ranar Juma'a 15 ga watan Fabrairu na shekarar 2019. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su bari mu fara da kanun labarai.
Fadar shugaban Amurka ta faɗi cewa shugaba Donald Trump zai yi jawabi daga wani lamban fadar White House a safiyar yau Juma'a akan batun tsaron ƙasa da kuma rikicin agajin jinƙai da ake fuskanta a kudancin iyakar ƙasar. Shugaban China Xi Jinping ya gana yau Juma'a da wasu wakilan Amurka da ke tattaunawa akan batun cinikayya tsakanin ƙasashen biyu a Beijing. Prime Minister ƙasar India Narendra Modi ya yi alƙawarin daukar kokwaran matakin mai da martani akan mummunan harin da aka kai akan jami'an tsaro a yankin Kashmir dake India.
Madalla to bayan labarin duniya za ku je kiran shugaban ɗan sandan jihar Imo akan shirye-shiryen zaben da za a yi a jihar sa. Sannan kuma za mu leƙa a Najeriya inda za ku je kiran da gwamnatin shugaba Donald Trump ta yi daga bakin jakadanta Mr. Stuart Symington da ke birnin Abuja akan babban zaben gobe. Bayan haka za mu zo da shirin duniyar Amurka da Muhammadu Lalo ke gabatar sabu. Amma duk sai bayan kun gama shirin labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Fadar shugaban Amurka ta faɗi cewa shugaba Donald Trump zai yi jawabi daga wani lamban fadar White House da ake kira Rose Garden a safiyar yau Juma'a akan batun tsaron ƙasa da kuma rikicin agajin da ake fuskanta a kudancin iyakar ƙasar. Trump na shirin ayyana dokar matakin taɓaci don ya iya kaucewa 'yan majalisar dokokin ƙasar ya kuma samu kuɗin gina katanga a bakin iyakar Amurka da Mexico. A yammacin jiya Alhamis ne 'yan majalisar wakilai da ta dokoki suka jefa kura'a akan wani kuduri game da tsaron iyaka da samar da kudade don tafiyar da ayyukan gwamnati don kaucewa matakin sake dakatar da wasu ayyukan na gwamnati. Kudirin ya amince da ba shugaba Trump dala biliyan 1.3 don sanya shingaye masu nisan kilomita 90 a bakin iyakar. Ƙasa da dala biliyan 5.7 da shugaban ya nemi a bashi don gina katanga mai nisan kilomita 322 a bakin iyakar ƙasar. Shugaban China Xi Jinping ya gana yau Juma'a da wasu wakilan Amurka da ke tattaunawa akan batun cinikayya tsakanin ƙasashen biyu a Beijing. Yayin da China da Amurka ke kokarin cimma yarjejeniyar kasuwanci. Sakataren ma'aikatar Baitulmali na Amurka Steven Mnuchin ya rubuta a shafinsa na Twitter yau Juma'a cewa shi da wakilan Amurka akan batun cinikayya Robert Lighthizer sun yi wani muhimmin zama da mataimakin Prime Minister China Liu He. Za a ci gaba da yin wani zagayen zaman shawarwarin cikin mako mai zuwa a nan birnin Washington a cewar kafafen yada labaran China. Wani babban mai ba da shawara akan tattalin arziki a fadar White House ya bayyana kwarin gwiwarsa akan zaman shawarwarin da ake yi tsakanin Amurka da China. Prime Minister ƙasar India Narendra Modi ya yi alƙawarin daukar kokwaran matakin mai da martani akan mummunan harin da aka kai kan jami'an tsaro a yankin Kashmir dake India. Yayin da India ta ce tana da kokwaran hujja akan cewa Pakistan na da hannu dumu-dumu a harin da aka kai kuma ƙasar ta nemi sauran ƙasashe su mai da Pakistan din sariyar ware. Bayan da ya gana da masu bashi shawara a fannin tsaro yau Juma'a, Modi ya yi alƙawarin cewa duk waɗanda suka kai harin za su ɗanɗana kudarsu. Ya kuma ce za a ba jami'an tsaro damar ɗaukar mataki akan 'yan ta'addan. Kungiyar mayakan da ake kira Jaish-e-Mohammed wadda mazauninta ke Pakistan ta dauki alhakin kai harin kunar bakin waken mota na wato wanda ya auna wani ayarin jami'an sojoji Alhamis har sojoji 40 suka mutu. Wannan shine hari mafi muni da aka taba gani a yankin cikin shekaru da dama da suka wuce. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ranar 17 ga watan Fabrairu shekaru 8 da suka gabata, ƴan Libya suka tada boran da ya kai ga hambarar da Kanal Muammar Gaddafi wanda ya yi mulkin kama karya a ƙasar. Fata da tunanin abinda rayuwa za ta kasance bayan Gaddafi basu ko kusa da zama zahir ba, sai ma dai zancen ya juya, kaddara ta riga fata a ƙasar da ke fuskantar rikice-rikice ta bangarori daban-daban da suka rarraba yankuna, garuruwa, ga kuma kungiyoyin ƴan bindiga da ke fada da juna da yawa da suka bullo duk a yankin da ke arewacin nahiyar Afirka. Wannan shekarar kamar yadda aka saba a duk zagayowar ranar 17 ga watan na Fabrairu tun daga shekarar 2012, babban filin marches da ke birnin Tripoli zai sake cika makil da jama'a dauke da tutar kasar mai launin ja da baki da kuma kore. Za kuma a ji waƙe-waƙe da sautin juyin-juya hali daga Amsa Aman da aka kafe a sansanonin wucin gadin birnin. Amma bana bikin ba zai yi armashi ba sosai saboda ga ƴan Libya da yawa kuncin da suke fuskanta yanzu ya fi murnar da suka yi shekara ɗaya bayan boran, a lokacin da ba a dade da hambarar da gwamnatin Gaddafi ba, kuma a lokacin da jama'a na da ƴancin su bayyana abin da suke so. A wancan karan, ƴan Libya sun yi fatan kasar su za ta zama kamar Dubai a yankin na Mediterranean, amma a yanzu Libya ta yi nisa sosai daga nan cikar wannan fatan. Taron koli na biyu da za a yi tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da na Koriya ta Arewa Kim Jong-un nan da kusan sati biyu masu zuwa, wasu na da ƙwarin gwiwa a kansa amma kuma suna ganin sa a matsayin lokacin sanin gaskiya. Park In-hook, shugaban cibiyar bunƙasa ilimi ta ce, ya faɗa a lokacin buɗe wani taron cibiyar da aka yi akan batun China da Amurka da kuma Koriya ta Kudu, cewa ana yawan jaddada ganawar ta ranar 27 zuwa 28 na watan nan na Fabrairu a Hanoi, saboda akwai fargaban cewa ta yi wannan ce damar da ƙasashen ke da ita ta ƙarshe. Tsohon wakili na musamman na Koriya ta Arewa, Joseph Yeon, ya ce ƙasashen duniya na da damar sa ran taron kolin da za a yi a Hanoi ya yi tasiri.
A gaida Maryam Dauda, labaru da ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu sai rahotanninmu, inda za mu fara daga jihar Imo, Najeriya, inda shugaban 'yan sandan jihar Malam da Suki Galadanci ya ce a shirye suke domin gudanar da zaben gobe. Wakilin muryar Amurka Alfonso Okoregi ya aika mana da ƙarin bayani.
'Yan sanda a jihar Imo sun ce yanzu hakan a shirye suke wajen ganin an samu wadataccen tsaro a duk faɗin jihar a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki na ƙasa waɗanda za a gudanar gobe Asabar. Malam da Suki Galadanci shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Imo, kuma ga abin da ya shaidawa muryar Amurka.
Gaskiyar magana, a nan jihar Imo mun shirya mu zaɓe kamar yadda ya kamata, da shi dai zaɓen nan akan duba shi ne ta fuska guda biyu. Mutum biyu ne suke da alhaki a kan wannan zaɓe, da dai hukumar zaɓe ainihin za su wanzar da zaɓe, sai kuma jami'an tsaro za mu ba da tsaro ga mutane su zo su yi zaɓe wanda suke so. To dalilin wannan yasa muka haɗa kai da ƙarfi da ƙarfe muka zauna muka tattauna muka kuma duba duk yawan inda wato abinda ake kira akwakun zaɓe, muka je muka duba nan wurin muka duba muka gane akwai abinda ake cewa rack, akwai 300, akwai super rack 91, akwai polling booth in ka duba akwai 300,523. Dalilin wannan yasa muka aika 'yan sanda a kowane wuri inda ya kamata. To a wannan dai aiki namu gaba ɗaya mun haɗa ƙarfi da ƙarfe, mutanen civil defense sun kama mutum 300,000 da wani abu, mutanen migration da 'yan yaƙi da ƙwaya da shan kwaya da kuma custom da da rosabici duka sun aika mana da mutane kuma don hada kai an yi sojoji kuma cikin yarda Allah duk sun fito sun tara ko ina hanyoyi inda muke kiran sa high visibility policing ko ina za ana patrol kuma akwai checkpoint an kara ba don komai ba saboda a samu ayi aiki cikin kwanciyar hankali cikin lafiya kuma kowa ya samu tsaro ba wannan abin damuwa
haka zalika rundunar yan sandan jihar Anambra ta ce ita ma ta kinsa domin tabbatar da tsaro a jihar a zabukan gobe ta kuma kara da cewa tana gudanar da binciken kwakwaf akan gobarar da ta barke a harabar ofishin hukumar zabe ta kasa dake babban birnin jihar na Oka inda kimanin na'urorin tantance katunan zabe guda 4695 suka kone to ko da gangan ne aka cinna ko dai kaddara ce ta sa gobarar ta barke kenan tambayar da nawa malam Haruna Muhammad kakakin rundunar yan sandan jihar Anambra
to ai har yanzu ba ga bincike ba ballan tana mu san ko cannawa aka yi ko kuma natural cause ne to bincike ne kawai zai tabbatar
Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Owerri Nigeria
so je muta baba ko na gwamna zo kaya miya azura
a gaida Alfonso Okorogi yanzu kuma sai mu leka Abuja Nigeria inda gwamnatin Amurka ta jaddada buƙatar da ke akwai na gudanar da zabe cikin lumana da kwanciyar hankali wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina ya aika muna da ƙarin bayani
Every Nigerian will be held responsible for what they say and for what they do.
Jakadan Amurka a Nigeria kenan, Ambassador Stuart Symington, ke kara jaddada bukatar gudanar da babban zaben Nigeria cikin kwanciyar hankali da lumana. Inda yake cewar kowane dan Nigeria zai dauki alhakin abin da yake ko ya aikata domin duniya ta sa ido akan Nigeria. Jakadan na Amurka yace yana fata duk abin da kowa zai sa kishin kasa da san kasa musamman hankoran ganin ta samu kyakkyawar makoma masu sharhi kan al'amuran yau da kullum irin su malam Ali Abdullahi yace wannan kira na Amurka abin ayaba ne
to ai gyara kayanka ba zai zama sauki maraba ba Amurka da Nigeria daman akwai yarjejeniya tuncin da wato ta wajen fuskar diplomasiya to wannan shawara ce mai kyau bisa dukkan alamu ita kanta hukumar wato zabe ta kasa ta dauki dukkan matakai na ganin cewa wato an yi wannan zabe cikin wato adalci ba tare da wato fifita wani kan wani ba duk muna gani kafofin watsa labaru suna ta watsawa ana ta kuma fadakarwa ana gayawa jama'a cewa fa wannan abu ba wai yaki ne ba ba fada bane wannan abu ne za a yi shi kuma za a yi shi salon halin ba tare da wata shaka
to ko me yasa Amurka da tarayyar Turai a babanan ke nuna shauki da kuma zakuwa ga demokradiyyar kasar tambayar kenan da naiwa wani masani Professor Muhammad Tukur Baba
Ali 2015 da kai na 15 sun nuna wannan sha'awan cewa ayi zabe cikin lumana cikin kuma ayi kowa adalci so abinda zaka duba suna da wannan damuwan ne don Nigeria babban kasa ce a Africa ba ma don yawan daba da arzikinta da yawan jama'a da take kasashen waje da yawa kamar ita America da tarayyar Turai suna ƙari-ƙarin wani abu da zai faru rikici da tashina ya tashi a Nigeria zai shafe su ta hanyoyi da yawa suna ganin cewa duk abin da ya faru a Nigeria zai faru da sauran kasashen Africa wanda ba zai musu daɗi ba
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Nigeria kasane ya uwa daya uwa daya uba daya kasane ya Nigeria uwa daya uba daya kada tiyaji mu bar kabilanci da bambanci a duniyarmu mu kada tiyaji
a gaida Hassan Maina Kaina yanzu kuma sai mu leka makwabciyar Nigeria wato jamhuriyar Niger inda jama'a na ci gaba da kiraye-kiraye ga 'yan siyasa da ma al'ummar Najeriya baki daya don kaucewa dukkan wata tarzoma da ke da nasaba da rikicin zabe tare da jan hankulan 'yan Niger mazauna Najeriya su nisanci kansu da shiga dukkan wata harkar da ta shafi zabe na Najeriya wakilin murya Amurka a yammai Sulmumun Barma ya kuma muna da ƙarin bayani
Lura da zazzafan kalaman wasu daga cikin 'yan siyasar ta Najeriya a yayin yakin zaben da aka kammala a jiya Alhamis. Yasa 'yan nishar-nishar hankulan bangarorin siyasa akan bukatar su yi karatun ta nutsu don ganin komai na wannan zabe ya gudana cikin kwanciyar hankali. Saboda haka nuna halin dattako ya zama wajibi ga kowane dan Najeriya. Hajiya Zara Maina wata tsohuwar 'yar jarida ce da ke bin diddigin harkokin siyasar wannan ƙasa.
Yakin zabe yanda ake faɗi ya yi zahi saboda shekaran jahannaji ma adda kashe mutum ma an yi. Wannan abu ne wanda ke tada mu hankali mu mutanen Niger. Demokrasiya kuriwoyin jama'a ita ke ba mutum mulki ba tashin hankali ba da bangan siyasa da abinda ba mu fatan yawa aku a Nigeria saboda an ce abinda ya taba hanci idanuwa ruwa suke yi. Muna fatan jama'an Nigeria su yi zaben nan lami lahiya, 'yan takara kuma su yarda da sakamako. Allah ke bada iko, yardan talaka ke bada iko.
Kamar yadda doka ta haramta wa kowane mutum tsoma hannunsa a harkokin siyasar kasar da ba tashi ba, yasa wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullun Ibrahim Amadu tunatar da 'yan nishar mazauna Najeriya nauyin da ya lataya a wuyansu game da zaben na 16 ga watan Fabrairu.
Ya kamata su nura munin kasar Niger mun yi zabe, 'yan Najeriya ba su sa hannunsu sai taimakon sun ka bamu na kayayyaki waɗanda za mu fuskanta zabe da su. To kenan abinda yake su nisanci abinda zai kawo matsala tsakanin Niger da Nigeria, saboda kwanci hankalinsu can kwanci hankalin Nigeria ne. In har Nigeria hankalin ta ba kwanci, kenan su da kansu hankalinsu ma ba kwanci suke ba. Ba za su iya zamna can in dai har matsala ta tashi kasar Nigeria. Kenan abinda muke fata Ubangiji Allah ya sa 'yan Najeriya su gudanar da wanga zaɓe, su yi shi su ƙare lahiya, sa'annan kuma su haɗa hannuwansu da sauran ƙasashe na Afirka waɗanda suke da iyaka da su a yaƙin wanga ta'addanci da yake nan yana matsa ma jama'a ƙasa.
A yadda wannan zaɓe yake ɗaukar hankalin jama'ar Nijar, shugabannin addinai sun dukufa ga addu'o'in zaman lafiya tare da gargaɗin matasa su nisanci duk wani ɗan siyasar da zai yankura amfani da su don tayar da bore akan maganar zaɓe. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Kama gaida Sulemon Barma daga birnin Yamai jamhuriyar Nijar. To yanzu kai tsaye muna tare da wakilin murya Amurka dake birnin Abuja, Grace Alheri Abdu. Haja Grace, a gaishe ku.
Barka, kuna lafiya?
Lafiya lau, sannun ku da aiki.
Sannu.
To Grace, za ku ba mu albarkacin bakin ku ya aka kwana akan harkar zabe a Najeriya?
Abdulaziz, kamar yadda dai ka sani, yadda kuma kowa ya sani masu sauraron mu, yau take jajibirin zaɓe. Sai aka kammala yaƙin neman zaɓe bisa ga yadda doka ta ayyana. Yau sai dai in ma suna son su yaƙin zaɓen sai dai a tafi gida-gida. To kusan sai ka ce babban birnin tarayya Abuja, wanda ya san birnin tarayya Abuja, idan ka je kasuwanni, idan ka je titina, waɗansu sai ka ce an yi tara. Dalilin kuwa shi ne domin galibin mazauna birnin tarayya Abuja sun fito ne daga waɗansu jihohi, daga waɗansu garuruwa, daga waɗansu ƙauyuka. Sabili da haka galibinsu kuma sun yi rajista ne a garuruwan jihohinsu na asali, saboda za a hana ko kuma taƙaita zirga-zirga. Ranar zaɓe ya zama dole duk wanda ya fito wani gari ba birnin tarayya Abuja ba da yake da niyyar kaɗa ƙuri'a mazaɓar da ya rajista dole ya bar gari yau. Sabili da haka idan ka je tashoshin motoci, in ka je tashoshin jiragen sama, duk dai inda yake hanyar sufuri mutane suna tafiya, waɗanda ba su da abin tafiya na ƙashin kansu suna fitowa daga birnin tarayya Abuja zuwa wuraren da suka fito domin kaɗa ƙuri'a. Banda haka kuma dangane da shirye-shiryen zaɓe, ita hukumar zaɓe tun da farko ta bayyana cewa ta kammala shiri tsaf, ta kuma sanar da cewa a lokutan baya ta riga ta tura kayayyakin da ba su zama kayayyaki da suke da hatsari ba, wato da suke kira a turanci insensitive material, waɗanda ko ka ɗauke su ba wani abin da za ka yi su na mazubin zaɓe. A yau ɗin nan da muka zaga dukkan ofisoshin hukumar zaɓe mantarar ana lodin kayayyaki domin aika su, wato kayayyakin da suke da tasiri ke na a wannan zaben da ba a so a tura su cikin wuri ana nan ana tura su a yau din nan waɗanda suke nan kurkuta tace za ta aika da waɗansu su jiragen sama tace za ta aika da waɗansu su kwale-kwale duka ga yanayin wurin da za ta ake buƙatar kayayyakin zaben nan to haka take a fannin hukumar zaɓe a fannin 'yan siyasa kuma kamar yadda na faɗa kasancewa ba su da daman fita fili suna gangamin yaƙin neman zaɓe kamar yadda suka saba bisa ga dokar ƙasa suna bi ɗaiɗai baki da baki gida domin ƙara jawo ra'ayoyin jama'a a kan suna tallata kansu domin wannan zaɓe kamar yadda ka sani a ƙasashen da suka taso kamar Amurka inda take a nan akwai abin da ake kira robot call inda mutane sukan yi amfani da wayoyin tarho suna kira ga mutanen da zai su kaɗa musu tallata kansu ta wayar tarho to nan babu ita a nan babu wannan damar sabili da haka suna tafiya ne gida-gida sai dai da yake akwai kowa yana kusan kowa yana da wayar salula hukumar zaɓe tana amfani da wannan dama ta wayar salula na san na hakikata cewa tare da haɗin kan kafofin sadarwa na waɗanda suke da kamfanonin wayoyin salula tana aikawa da saƙonni da suka iya zama na ilmantarwa lokacin da ake rajistar zaɓe rajistar wato samun katunan na zaɓe ta aika ta tura saƙonni tunatar da mutane lokacin da suka rage
kwanaki Grace lokaci ya ɗaga mana hannu zai mu ce gaskiya muna godiya ƙwarai kuma a ci gaba da taimaka da kuma na rahotanni kai tsaye mun gode ƙwarai Grace yanzu kuma sai shirin na gaba duniyar Amurka daga Mahmud Lalo.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ya ci gaba da na cewa kan cewa sai ya gina katanga tsakanin Amurka da Mexico ko da yamma da dokokin kasar ba su amince su bashi kudaden da yake nema ba. Yaukan wannan batu za mu dora akan wannan takaddama ta gina katanga wacce takicinyewa. Sunana Mahmud Lalo. To a farkon mako nan ne shugabannin majalisun dokokin Amurka suka amince da wata hanya da aka shata wacce za ta bada damar amincewa da kasafin kudin tafi da gwamnati inda suka nemi shugaba Donald Trump da ya amince shi ma. Amma Trump wanda ya ce bai ji daɗin matsayin da 'yan majalisun suka cimma ba wacce ta samu karɓuwa a wurin 'yan Democrat da 'yan Republican ya ce zai yi shawara ko zai rattaba hannu akan ƙudurin kasafin kudin ko kuma akasin hakan bayan kammala nazarin bayanan da suke cikin matsayin da aka cimma wacce ba ta ɗauke da dala biliyan 5.7 da yake nema domin gina katanga mai tsawon kilomita 350. Amma matsayin na ɗauke da dala biliyan 1.4 wacce za a iya gina katanga mai tsawon kilomita kusan 90. Ya ce san ban ji daɗi ba, hakan ba za ta yiwu ba, amma zan ƙara wasu abubuwa. Idan kuma ne hakan, za mu samu damar gina ingantacciyar katanga babba mai ƙarfi wacce za ta hana masu aikata magan laifuka da masu safarar miyagun ƙwayoyin shiga ƙasarmu.
And traffickers and drug dealers and drugs into our country.
To sai dai shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Amurka Mitch McConnell na kyautata zaton shugaba Trump zai sa hannu a ƙudurin dokar na ƙarshe.
I think he's got a pretty good deal here, you know. The speaker said that what
na ga ya samu wani kaso daga cikin abin da yake nema. Shugaban majalisar wakilai ta ce babu ko dala ɗaya da za a bayar na gina katanga. Akwai buƙatar ya sanya hannu a ƙudurin dokar.
Just fine. I hope he'll conclude that because he's got to sign the bill.
A nashi ɓangaren shugaban marasa rinjaye Chuck Schumer shi ma kiraye ga shugaba Trump da ya sa hannu akan wannan ƙudurin doka.
The president should not make the same mistake he made a couple of months ago.
Kada fa shugaba Trump ya sake irin kuskuren da ya yi wasu 'yan watanni da suka gabata a lokacin da 'yan majalisun daga ɓangarorin 'yan Republican da 'yan Democrat suka cimma wata matsaya sannan ya ƙi sanya hannu lamarin da ya kai ga rufe ma'aikatan gwamnati.
And he wouldn't sign it and caused the shutdown.
To sai dai shugaban na Amurka ya ce baya son a sake rufe ma'aikatan gwamnatin.
I don't think you're going to see a shutdown.
Ban yi tsammanin za a sake rufe ma'aikatan gwamnatin ba. Bana son na kusanci wannan batu. Idan kuma har aka rufe, to ku ɗora laifin akan 'yan Democrat.
If you did have it, it's a Democrat's fault.
To amma shugaba Trump ya ce zai bi duk wata hanya da ta dace domin ganin ya gina katangar ciki har da ayyana dokar ta baci akan iyakar domin samun kudade matakin da ka iya sa a shigar da shi ƙara a gaban kotu wanda hakan kuma zai jinkirta gina katangar amma shugaban yana da damar ya dibi kudade da aka tanada saboda yanayi na kuta kwana a cewar Senator Joe Manchin na jam'iyyar Democrat daga jihar West Virginia.
I would hope he wouldn't take it away from the necessary areas that we have.
Na fata ba zai dibi kudaden a fannonin da aka takayyara ba kamar daga bangaren ambaliyar ruwa ko wutar daji amma duk da haka akwai wasu fannoni da zai iya taba kudaden su ina ga kuma abin da yake tunanin yi kenan
but there's other areas where he can move some things around I think he's probably looking at that.
To har yanzu dai ba dabdale bayanan da ke kunshi a cikin wani yarjejeniya ba wacce aka kulla domin tsaron iyakar kasar Asai majalisun dokokin kasar biyu sun amince da kudurin dokar kafin a kaiwa shugaba Trump ya sanya hannu idan kuma bai sa hannu har zuwa sha bindiran yau Juma'a ba kudaden tafi da gwamnatin kasar za su kare lamarin da zai sa a sake rufe ma'aikatan gwamnatin a wani labari na daban adadin yan jam'iyyar Democrat da ke nuna sha'awar tsayawa takarar shugabancin Amurka a zaben shekarar 2020 na ci gaba da karuwa mutum da baya-bayan nan ita ce Senator Amy Klobuchar daga jihar Minnesota da kuma Senator Elizabeth Warren daga jihar Massachusetts. Amma wani binciken jin ra'ayin jama'a da aka yi ya nuna cewa Senator Bernie Sanders na jihar Vermont wanda ya tsaya takarar a shekarar 2016 da tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden suna daga cikin mutane na gaba-gaba da jama'a ke so su tsaya takarar a zaben na baɗi idan Allah ya kai mu. Binciken wanda wata kungiya mai suna The Morning Consult Survey ta gudanar ya nuna cewa kashi 29 sun fi so Joe Biden ya tsaya takarar shugabancin na Amurka. Sannan kashi 22 suka zabi Bernie Sanders sai kuma Senator Kamala Harris ta jihar California da kashi 13 da take samun karba a irin binciken da ake gudanarwa wasu aro da kuma kawo karshen shirin duniyar Amurka wannan mako sai kuma ya jiko idan Allah ya kai mu yanzu amma da Zlatika Hawk da Julie Leather Gresham da ta hada wannan shiri Ni Mahmud Lalo nake cewa muta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla a gaida Mahmud Lalo yanzu kuma ga shirin mu na ƙarshe labari a takaice kafin mu yi sallama da ku.
A takaice fadar shugaban Amurka ta faɗi cewa shugaba Donald Trump zai yi jawabi daga wani lambun fadar White House da ake kira Rose Garden a safiyar yau Juma'a akan batun tsaron ƙasa da kuma rikicin agajin jinkai da ake fuskanta a kudancin iyakar ƙasar. Trump na shirin ayyana daukar matakin taɓaci don ya iya kaucewa 'yan majalisar dokokin ƙasar ya kuma samu kuɗin gina katanga a bakin iyakar Amurka da Mexico. A yammacin jiya Alhamis ne 'yan majalisar wakilai da ta dokoki suka jefa kura akan wani kuduri game da tsaron iyaka da samar da kudade don tafiyar da ayyukan gwamnati don kuma kaucewa matakin sake dakatar da wasu ayyukan gwamnati. Prime Minister kasar India Narendra Modi yayi alƙawarin daukar kokwaran mataki na maida martani akan mummunan harin da aka kai kan jami'an tsaro a yankin Kashmir dake India yayin da India ta ce tana da kokwaran hujja akan cewa Pakistan na da hannu dumu-dumu a harin da aka kai kuma kasar ta nemi sauran kasashe su maida Pakistan dan saniyar wari. Ranar 17 ga watan Fabrairu, shekaru 8 da suka gabata, 'yan Libya suka tada boran da ya kai ga hambarar da Kanal Muammar Gaddafi wanda ya yi mulkin kama karya.
Da takaitun labar muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma mun dawo a shirin na ƙarfe 9:30 na dare tare da wasu shirye-shirye da rahotanni yanzu a madadin Maryam Garba ta tayar gabatar na shirin da kuma Julie Grisham da ta hada shirin da bada umarni sai injiniyan namu ne naku Abdul Aziz Adidi Toro ke cewa mu ne lafiya yanzu kuma ga shirin yau da gobe shirin matasa daga Zahra Ufage da Hadiza Kyari.